Eto a kan gaskiya idan aka tsaya aka dibe ƙasar Zimbabwe, wato abin da yake nufi shine cewa da ba wai al'ummar ƙasar Zimbabwe ba ce sai Allah waje da ikon nashi shi Robert Mugabe, amma ina ganin cewa da kamar akwai bayan hakan akwai turawa, saboda kun san da idan aka tsaya aka ɗauki tarihin ƙasar Zimbabwe da kuma shekarun baya abin da ya wakana a ƙasar Zimbabwe kin, wato turawa suna Allah waje da ikon da shi Robert Mugabe yake yi, wato wannan ya nuna cewa da asara ce a ƙasar Afirka idan ya zama to abin fa ya tabbata. Idan aka yi juyin mulki, to wannan juyin mulkin ba hoccewa da juyin mulki bane na ƴan ƙasar Zimbabwe, amma juyin mulki ne da hoto musu daga ƙasar waje.
To kamar da kace akwai maganar turawa, me ya kawo turawa ciki, kana tunanin da hannun su kenan a ciki?
Eh, tabbata tabbata akwai hannun turawa. Duk in aka ce maka an yi juyin mulki a ƙasar Zimbabwe, tunda dama sun jima suna hangen wannan abun, kamar suna hasashen su yi juyin mulki a ƙasar Zimbabwe kin ba su samu dama ba. Abin da ya kawo shine cewa da wato shi shugaba Mugabe da ya zamanto ya kwato ƴancin ƙasar Zimbabwe a hannun turawa Ingila, kuma ya zamanto a wani zamanin ko ka yarda ko baka yarda ba da abin da yake yi, wato ya so kwato kamar duk abin da ya zamanto gonaki da wuraren amfani na ƙasar ta Zimbabwe a hannun turawa Ingila, tunda su ne suka mamaye duka wannan ababen, ya maida wa ƴan ƙasar Zimbabwe kuma ga tsananin talauci na ƙasar. To wannan shi yana kawo, tunda su mutanen Ingila sun tsora sai da wannan kamar ya kwace ƙasa ya mai gonaki ya maida wa kamar ƴan ƙasar Zimbabwe.
To sai dai wasu za su kalli cewar ganin cewar a makon da ya gabata ya kori mataimakinsa, kuma yake wa matarsa gidan sharar fage cewar ita za ta maye gurbinsa. Wasu na ganin cewar hakan shi ne kawo rashin zaman lafiya a ƙasar, shin baka ganin hakan shi ne?
Haba dige, wannan duka korar kuda da baki ne mutane suke yi. Wannan juyin mulki da aka yi shi kuma kowa ya sani a nahiyar mu ta Afirka, a nan wurin in aka ce an yi juyin mulki, to ko da wani lokaci za ka samu kamar hannun ƙasashen Turai a ciki, ko ƙasar Faransa, ko ƙasar Ingila, ko kuma ƙasar Portugal. Wato shi wannan kin idan ya ɗauki wa'annan matakin nan, ni ban goyi ba matakin nan kamar cewa da kamar ya kori makadashin nashi ba, ya kawo matarsa ko kuma wani can wajen ya zamanto kamar wanda za ya ɗauki wurin shi idan shi ya ɗaga, ban goyi ba haka ba. Amma na hison komi da komi ya zamanto ƴan Afirka ne da kansu suke ɗauko haka. Wannan juyin mulki idan ya zamanto an yi juyin mulkin fa, idan ya tabbata, to ni na tabbatar da cewa akwai hannun ƙasashe na Ingila, ƙasar Ingila da sauran ƙasashen Turai gaba ɗaya, saboda irin kama siyasa wadda shi Robert Mugabe yake ɗauka ta cewa da a maida wa talaka ga ƙasarsu domin su samu su rayu.
To kamar da ka ce idan ya tabbata, shin menene makomar ƙasar Zimbabwe idan hakan ya tabbata?
Idan haka ya tabbata, wato ƙasar Zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan, saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakal iko na ƙasashenmu, idan aka ce an yi juyin mulki har ma ya zamanto kamar wanda ya zamanto ya kwato iko daga hannunsu ne su turawan, to abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta Zimbabwe, saboda kada ku manta da cewa da akwai ƙabilu da yawa, su kuma turawa ba abinda suke nema a cikin duniyar nan sai su sa wannan kabila da wannan kabila ta ƙasa guda ba jicci. Ina hargaban cewa da kamar abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar Zimbabwe, kamar kwanciyar hankali wanda muka san shi da ƙasar Zimbabwe har yanzu,
which is taking place in the political sphere to the civil service. We are against that act of injustice and we intend to protect everyone of you against that. To the judiciary, the measures underway are intended to ensure that, as an independent arm of the state, you are able to exercise your independent authority without fear of being obstructed, as has been the case with this group of individuals. To our members of parliament, your legislative role is of paramount importance for peace and stability in this country, and it is our desire that a dispensation is created that allows you to serve your respective political constituencies according to democratic tenets. To the generality of the people of Zimbabwe, we urge you to remain calm and limit unnecessary movement. However, we encourage those who are employed and those with essential business in the city to continue their normal activities as usual. Our wish is that you enjoy your rights and freedoms, and that we return our country to a dispensation that allows for investment, development, and prosperity that we all fought for and for which many of our citizens paid the supreme sacrifice. To political parties, we urge you to discourage your members from engaging in violent behavior. To the youth, we call upon you to realize that the future of this country is yours. Do not be enticed with the dirty coins of silver. Be disciplined and remain committed to the ethos and the values of this great nation. To all churches and religious organizations in Zimbabwe, we call upon you and your congregations to pray for our country and to preach the gospel of love, peace, unity, and development. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. We call upon all the war veterans to play a positive role in ensuring peace, stability, and unity in the country. To members of the Zimbabwe Defense Forces, all leave is cancelled, and you are all to return to your barracks with immediate effect. To our respected traditional leaders, you are the custodians of our culture, customs, traditions, and heritage, and we request you to provide leadership and direction to your communities for the sake of unity and development in our country. To the other security services, we urge you to cooperate for the good of our country. Let it be clear that we intend to address the human security threats in our country. Therefore, any provocation will be met with an appropriate response. And to the media, we urge you to report fairly and responsibly. We thank you.
Power FM Zimbabwe. You are on the right dial.
It's Power FM Zimbabwe.
Rayuwar Afrika, lokacin sayan bai, lokacin zuwan tunawan mallaka kasar Hausa. Rayuwar Afrika wa a lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa.
Rayuwar Afrikawa lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa.
Rayuwar Afrikawa lokacin sayan bai, lokacin zuwan turawan mallaka kasar Hausa. Thank you.